أعوذ بالله السميع العليم والآجمة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناسب الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدر يوم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقرابي فريد الدهري على الإطلاق حاتم الحكمين أبو إسحاق على إبراهيم ناس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله بأن يجعلنا في سلكهم بجاه رسول الله وأن يجب دعوتنا ولا يحيب رجاءنا بجاه شفيع الأمة سيدنا رسول الله منا مقانا أكون أصول العلم والطريقة التجانية جاء da shekaran jiya je mun yi magana akan iftai akan samu kafaya suwaye suke ba da fatawa zamanin manzo Allah sabai 14 ne wanda suke ba da fatawa a zamanin manzo Allah sannan mun kai matsayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ware arafu ummati bi ummati Abubakar Siddiq wanda ya fi tausayi a cikin al'umma na sayyidina Abubakar wanda ya fi tsanantawa shidda shine Muhammad Rasulullah walizina ma ashidda wa ala al-kufari ko sayidina Umar haka ne ko wa ahlamahum sayidina Usman ibn Affan wa qadahum Usman ibn Affan alam ya bi kowa hakuri ahayahum I'm sorry wa ahayahum ushilmu Muawiya ne wa ahayahum wanda fi kowa kunya Usman bin Affan wa aqabahum wanda fi kowa iya hukunci sayyidina Ali bin Abi Talib ko yace kuma me yake fada sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ayyam sace wanda ya fi kowa sanin ilimin gado yace Zaid bin Sabit sannan sai yace li kulli ummatin aminin wa aminu hadhihi al-ummata Abu Ubaydah bin Jarrah sai yace wanda yake kowa sanin wannan abu halal ne ko haram ne yace Mu'az bin Jabal wannan duk kowa sai dai ka shiga cikin rigan wani ko kana da shi to akwai wanda yake gaba da kai akan wannan to jiya mun kai sai muka kawo muhallin abinda sayyidina Umar bin al-Khattab ya fada ko anan muka tsaya sai Allah karka nuna mun lokacin da babu Abu Hassan tare da ni ko Abdullah bin Mas'ud ko Zaid bin Sabit saboda hukunci in ya shiga lungu to su ake kira a gane ta wajen su kwanaki ko ai mun yi na sayyidina Ali wani ba Yahudi da yazo yawan tambaya guda uku ko tambaya guda uku waye in annabin ku gaskiya ne to zan gane daga wannan tambayar za a iya nuna mun siffar aljanna domin mun dan aljanna yana ci yana sha amma baya bayan gida baya fitsari za a iya nuna masa aljanna akwai garin aljanna in ka zo za ka hau yana sama ne zai kasa in ka hau ya tashi za a iya nuna masa haka ne ko sayyidina Abubakar yace wannan yana sanya kawo na mushkila sayyidina Umar yace a in baka sani ba ka ce baka sani ba kawai a nemo Ali bin Abi Talib sai zo yace kwarai da gaske za a nuna maka aljanna a duniya wanda yake ci yake sha kuma baya fitsari baya bayan gida a duniya shine daya da yake cikin mahaifiyarsa sai yace kuma gadon da yake in za ka hauye kasar taji yace raƙumi Allah yake nufi yace to lallai annabin kun shine annabi domin shine ya san wannan ilimin shi zai iya faɗa to kaga haka ne duk wanda yake magana ko da ke ina kawo wancan magana zamu shiga wani karatu da nisa wani karatu na buda shi saboda na san akwai rikita-rikitan sayen kawo wani tsarkin san kawo jefa saboda ku dinga gane wasu maganan shirme ne kawai ana yi ne saboda halif da suru idan ka saba wa mutane to sai ka zama shugabansu to sai su saba da malamai saboda su fitar da waɗansu abubuwa kaman abin da yasa nake magana kaman sayyidina Umar bin al-Khattabi kaga ana cewa ai ba ruwan shi sayyidina Ali ai ba kan haka ne shi ake magana ba na ce sayyidina Umar shi ya kashe matarsa ana fahimta ai wai ya buga mata kofa ne ta mutu to ya buga mata kofa da gangan ko da kuskure inda gangan ne shari'a za ta rubuta dole sai a masa hukunci in kuma kuskure ne sai an ga abin da ya yi domin ya kashe rai domin sai da Aisha ta kashe aljani sai da ta yanta bayi 60 aljani ne tana wanka ya zo ya liƙa ta ta kama shi ta sa aka kashe shi sai aka ce ta kashe mumini daga cikin aljanu ce to ai mumini ne zai zo yana liƙa matar annabi tana wanka ce ai gadin ce yake akan wannan sai ta yi azumi 60 sai ta yanta bayi 60 dama zunubin matan annabi ba kamar zunubin sauran mutane ba ne ana fahimta ko to shikan to ya sayyidina Umaru zai kashe sayyida Aisha ba ɗaya daga cikin wannan a rubuce wanda tarihi komin ƙarfinka in ba iya rubutawa a zamaninka ba in ka koma ga Allah sai an faɗa komin ƙarfinka sannan kuma ya zo ya auri 'yarta Ummu Kulsum kuma suka haifi 'ya'ya biyu kuma ya nema a wajen sayyidina Ali ka kashe min matar uwar gidana kuma ba ka yarda ina ganin akwai tsoro ciki kuma gashi shine Asadullahi wanda baya tsoro sayyidina Ali kuma Umar wannan din kuma matar kenan guda ɗaya kaga wannan hali yana nunawa ba haka bane domin Ummu Kulsum yar sayyida Fatimatu ne kuma bai aure ta ba sai da ya tura wajen sayyidina Ali yana neman izini yace karama ce amma zan turo maka ita ka gani ko ta yi ma shine dalilin kama hannunta yana dubawa take ni sai ta kai karar sai ta ai mijin ki ne sai ai ban sani ba za a yi haka ai ko mu a ragwagen nan ba za ka kashe matana kuma in zo in baka yata haka ba wannan shine ne wannan shine to shi yasa to kai kuma shi kuma ga abin da ya faɗa Allah kar ya kai ƙarshen mulkinsa a ce ba Aliyu a ciki saboda irshadi ya shiryar da shi su sun fahimci kansu nan an raba kan mutane a kansu abin da nake magana kenan Allah ke yi walbuqahu sab'a akwai faqihai guda bakwai kuma mun Sa'id ibn Musayyib akhirul mutaqaddimina ko warada ci salasa lughati an samu lugogi guda hudu a wajensa kama a fara zalika Imam an-Nawawi fi kitabihi Tahzibul Asma'i wal Lughat asani an samu lugga ma'ana ya haddace lugogin abu kabilu guda uku misali zai iya magana da su kamar zai iya wazi da turanci da larabci na misali ne fa to kaga ai akwai ci gaba larabci kawai muka sani to amma kuma shi zai iya misali yayi da larabci yayi da hebru misali yayi da kuma wani yare daban wannan an kawo Sa'id ibn Musayyib shine akhirul mutaqaddimin go Sa'id ibn Musayyib shine a zamanin sa ai shine surikin Abu Huraira ma ai shine dan ya auri yar Abu Huraira ai kasan wasu ma san Abu Huraira ma ya aihuwa ai yana da mata ai zaman sa da manzo Allah shekara hudu ne ai ya musulunta a Hunain ne to Hunain kuwa zuwa wafatin manzo Allah shekara hudu ne to saboda haka sai bai yi aure a wannan lokacin ba sai suna tsammanin bai yi aure ba har ya koma ga Allah to shi yasa suke cewa marasil na Sa'id ibn Musayyib marfu'i idan ka ji Sa'id ibn Musayyib hadisi ya ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala to ya ji ne a wajen Abu Huraira saboda man saqata sahabi dai ne ko aw sahabi ne so ake cewa marasil ko mursali a qaidan hadisi kuna fahimta to a zamanin shi Sa'id ibn Musayyib shine Yazidu dan Ma'awiya yasa aka kama Madina. Da aka kama Madina kwana uku ba a kiran sallah a masallacin manzo Allah. Saboda bala'i sai da aka kashe mutane sama da 10,000 sai da kuma aka yi wa mata ciki saboda ya halatta shine ayi bala'i da na Yazidu dan Ma'awiya. To a wannan lokacin shi Sayyiduna Masayyid saboda tsafin bala'i yana cikin masallacin manzo Allah, amma daga cikin kabarin manzo Allah yake jin kiran sallan azhar da al'asr da magriba da isha. A Sayyid ibn Musayyib nazartu. To daga wannan ina son a gane yaya annabi yake. Kuma Ibn Taymiyyah ya kawo wannan ko duk ruwayoyin duniya sun rawaito wannan kwanan da yayi a cikin masallacin daga cikin kabarin manzo Allah yake sanin azhar tayi. Yake ji yasma'u hamhamatun aw yasma'u takdiri azan fi kabar sayyidina rasulullahi da azhar la'asar magriba isha da shi yake sallah shine sayyid ibn musayyib ki tambayan ka ya baban sa ne Ma'awiya eh yayi zamani da manzo Allah ko na gani yana yaranta amma bai kai ba na jin yana matsayin sahabi ba na mance ba bana jin amma ka san Ma'awiya Abu Sufyan ka san shine baban sa sannan Ummu Habiba Ramla ka san yar uwarsa ne matar manzo Allah eh Ma'awiya eh Ramla dukkan dukkan Abu Sufyan ne ai shine dalilin man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa ali lokacin fitowar Makka. Na'am na'am asani Qasim bin Muhammad to akwai Qasim dan Muhammad shi Muhammad din nan dan sayyidina Babakar ne kanin Aisha ne amma mahaifiyarsa ita ce Asma'u bintu Umaysin Asma'u bintu Umaysin matan Ja'faru ne wan sayyidina Ali da aka kashe shi a yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina lokacin da aka kashe shi a yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ya tashi ya zo gaida Asma'u yana bata hakuri sai ga Ja'farun ya zo wajenta ya zo da manzo Allah yace ai wannan muke magana ma gashi wannan muke magana gashi yace ya rasulullahi na zo gaya maka irin yadda muka kare da wayannan yan iskan mutanen ne yace shine yana da tutan tafiyan yakin domin najin yakin musulmai 4,000 ne kafirai 10,000 a nan ne aka kashe shi aka kashe Ja'far aka kashe Abdurrahman Abdullahi bin Rawahata da wane ne su uku ne kabarin su na waje daya to shi mahallin shahidin da yake kansa shi Ja'far wasu dai uban sa sai na Ali bin Abi Talib to sai ta su yazo wajen manzo Allah ya rasulullahi lokacin ne suka sare hannuna sai na mai da tutar wannan hannu sai suka sare sai na rungume da dangulmi sai suka sare kafada da suka sare kafada sun ce soka mun suka fitin mala'ika nan ma ce ka yace ya rasulullahi tsakanin sara da suka 70 ne a jikina shine manzo Allah ya kira shi zuljanahaini Ja'faru zuljanahaini ba kira shi lokacin yana da ransa ba manzo Allah ya gan shi ne. To idan Ja'faru ya bayyana aka gan shi bayan ya rasu ya manzo Allah maganar nan ta son isar kenan an gane to wanda yake so ya duba min hayatis sahaba na kan da halawi zai ga wannan na'am a tas to sai na Babakar shi ya aure ta da sai na Babakar ya aure ta sai ya haifi Muhammadu bin Abi Bakar Siddiq da ita sai sai na Babakar ya koma ga Allah lokacin sai da Fatimatu ta koma ga Allah sai Sayyidina Ali kuma ya sake auren ta an ce a cikin Larabawa ba wata matar da ta yi lasting kamanta Asma'u bintu Umaysi to ita ce mahaifiyar Muhammadu bin Abi Bakar Siddiq domin Aisha mahaifiyarta daban Ummi Ruman ce Asma'u mahaifiyarta daban an fahimta to shi Qasim bin Muhammad yana daga cikin dan jikan Sayyidina Babakar ne yana daga cikin fuqaha ustafa an fahimci abin da nake magana yanzu na fito da waɗansu karatu suka ne a ƙara buɗa shi yanayin yadda za a gane yadda wanda suka tafi sun tafi sannan akwai Urwatu bin Zubairi kaga Urwatu bin Zubairi ma jikan sayyidina Abubakar ne saboda Asma'u ne ta haife shi Zubairu kuma shi kuma mahaifiyarsa yar Abdullahi mahaifin manzo Allah Zubairu bin Awad sai harajata bin Zaid bin Sabit to kaga Zaid bin Sabit kaga harajata Zaid bin Sabit wanda aka yi committee din nada rubuta alqur'ani lokacin da mushaf farko shi Zaid bin Sabit shine wanda aka fara sashi yake cewa law amaruni bi an anqula jabal uhud kana aysar minni min jin alqur'ani tunda annabi bai ba ku ce inje in cire dutsen uhud shi fi min sauki da kusanin ni abinda manzo Allah bai ba sai ce wallahi fi hayra dan daga nan ne dole akai to kaga allajina ta biyu sayyidina Usman bin Affan shi yasa shine shugaba ko Ubay bin Ka'ab ko shi haka ya faru wallahu a'lam kaga ayansu sune manyan malama shine Al-Hamis Abubakar bin Abdurrahman bin Auf kaga ni Abubakar bin Abdurrahman bin Auf wannan shi kuma kaga shi Abdurrahman bin Auf shi kuma ɗansa shi ma yana daga cikin fuqahu sab'a saboda yanda addinin yazo yanda su suka kwaso daga Annabi Muhammad fanni fanni don su kwaso daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waye karba hannun su wannan da suka karba su kuma suka ba wannan suka karba su kuma suka ba shine jilin an jilin jilin an jilin ake gane wa'annan sun yi tahassusi da fanni kaza aka kira wannan fuqahu aka kira wannan mufassirun aka kira wannan muhaddisun aka kira wannan zuhad sufa yake nan haka duniyar ta zo na ilimi gabaki da tun daga zamanin manzo Allah na'am sanan Sulaiman bin Yasar sanan shine na shida Sulaiman bin Yasar shi Sulaiman bin Yasar ba ga yana daga cikin malaman Imam Malik as-sadu shine Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud kuma mun fada ga irin abin da sayyidina Ali ya fada kansa saboda Abdullahi bin Mas'ud da shi da sayyidina Ali su manzo Allah ya tura su su je Madina wannan ya zama alƙali wannan ya zama malami shine daga nan aka samu Abu Hanifa shi yasa ilimin sa ya zama ulama wa ahlur ra'i na fatan kuna fahimtar karatun to fa iza ra'aytum fi mudawwalat man min kutubil din idan ku gani a cikin mudawwalat min kutubid din qawlu ma zahaba ila al-fuqaha as-sab'a magana wanda fuqaha as-sab'a suka ce hum alladhina ha'ula'i to wayannan su ake nufi in kan ji ake fuqaha as-sab'a to wayannan bakwai din ake nufi in ko ga domin an tafi a manyan littattafai zaka ji ana fadan haka don an fada to kai ka san waye da waye da waye an fahimta fa kullu min abna'i as-sahaba dukkan su yayan sahabbai ne radiyallahu anhu ajma'in illa qasim sai Qasim dan Muhammad kaga Muhammad shine sahabi amma shi ba dan sahabi bane ba an gane yawa saboda Muhammadu dan sayyidina Abubakar kanin Aisha ne Aisha kuma shekara nawa suka yi da manzo Allah shekara nawa suka yi da manzo Allah shekara 11 ne shekara 11 ne in a shekara 7 ya aure ta in duhunin da ya mata da shekara 9 ne kuma manzo Allah ya koma ga Allah ba ta da shekara 18 ne kaga shekara 9 kenan ko to a wannan lokacin aka haifi shi Muhammad to kuma yaron da yana yaranta ai bai zama sahabi ba saboda baka kai level din zaka gane me ake nufi ba kaga annabin ko ka ci abinci da shi amma kuma baka sami wannan din bare Allah ya taimake mai ba mu albarkacin su na'am wa wa lahum alladhina hararu ulum ad-din wannan sunan suka na'am illa al-qasim fa inahu hafidun in ka jance akwai bambanci tsakanin hafidu da sibdu a larabci in ka jance sibdu jika ne ta wajen yamaci in ka jance hafidu jika ne wajen dana miji akwai bambanci a larabci to anan ne malaman suke gane in mutum a guje ya zo da larabci in ya faɗa za a gane cewa bai san karatu ba ya buga amma bai san ya buga ba sai a kyale shi haka. Wa haulai humul ladina hararul ulum ad-din, wannan su suka rairayo ilimin addini, wa qarraru suka tabbatar su, wa mushuhul fuqaha sune shehanan faqihan, sun ma'aimatul mazahibul arba, sai bayan su sai mazahibul arba shugabannin Imam Malik bin Anas, Imam Shafi'i bin Idris, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbali. Wayannan wa haulai wayannan humul ladina nasharul fiqha, sune su kuma suka nashara ilimin a duniya, wayanda su suka ba su ilimin, wayanda su kuma suka nashara. Shi ne shehu Ibrahim yake cewa wa Malik wa Nu'mana Ahmadu kulluhum kaza Shafi'i laulahumu azlama al-ufuqu, da Malik da Nu'man shine Abu Hanifa, wa Malik wa Nu'mana Ahmadu shine Ahmad bin Hanbali, kulluhum wayanna kaza Shafi'i da Imam Shafi'i laulahumu ba dan wayannan guda hudu ba a zalamar ufuku da duniya gabaki ɗaya duhu ba haske, ba haske. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu albarkacin su. Na'am, wa ulaikum alladhina nasharul fita wa tanbadul ahkama takalifi, sun suka yi istinbadi na hukunci na wannan takalifi wajibi ne a kanka, min alqur'ani, daga alqur'ani, dukkansu sun haddace alqur'ani. Bayan sun haddace alqur'ani dukkan su kowan gashi nan dai wala hadisa, sun haddace hadisai. Wa humul mujtahidun, su ake kira mujtahidi mutlaki, ijtihadi mutlaki. To shine yanzu ake cewa kowa zai iya zama mujtahidi. Na'am, li kulli wahidin minhum musnad, kowa ɗayan su yana da musnad. Al-musnad, al-musnadu shi musnad ma'anahu majmu'ul asanid, abin da ake nufi da musnad majmu'ul asanid. Sami'tu an fulanin an fulanin an fulanin an rasulullahi, sami'tu an fulanin an fulanin an rasulullahi. Daga menene silsilatul zab a wajen Maliku, kowane akwai irtifa'i darajatin nasbihi min al-asanid. Daga Maliku yin ya faɗa yana dangana da sayyidina Umar ne zuwa kan manzon Allah, ina ganin uku ne ko hudu, uku ne zuwa hudu in ya faɗa. To wannan su ne wanda suke yi asanid kenan. Na'am, haka ne ko asanid fi riwayatin aw fi rawiyatin aw fi riwayatin, ko riwaya ɗaya ko riwayoyi. Wal imamu masnaduhu huwa kitabuhu al muwatta, Imam Malik kenan masnadin shine Muwatta Malik. Wal muwatta ila fihi, an ce 700 hadisan, hadisi 700 ne a ciki. Wakil aidan 600 hadisan, aka ce hadisi 600 ne a ciki. Wa shay'un wadihun fi riwayat malikin, abinda yake wabi cikin gashi ma ashe na yi sauri ne. Shine abinda Maliku yake annatin an Abdullahi bin Umara, sewa annatin an Abdullahi bin Umara bin Hattabi ar rasulullahi, nawa kenan daga Najiu sai Abdullahi bin Umara sai manzon Allah. Kaga mutane biyu ne tsakanin sa da Annabi Muhammad wajen sandarin kenan. Wannan shine suke kira riwayansa mai, suna cewa silsilatul zahab. Sannan fa hadhihi riwaya sahihun an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda malikin wa an sa'id ibn musayyib an zaid ibn thabit an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, fa hadhihi riwaya aidan sahihun inda malik. In ka ji ya ce an sa'id ibn musayyib shine akhirul mutaqaddimin, ba daga zaid ibn zubair ibn thabit daga manzon Allah, shi ma kaman wancan ne, shi ma riwaya biyu ne yake dangana da manzon Allah. Fa hadhihi riwaya aidan sahihun inda malik fa majmu'u hadha huwa al-musamma al-musnad, wannan shi ake cewa al-musnad madanganan shayin. Imam Shafi'i lahu musnadun aidan, wa Imam Abu Hanifa lahu musnadun aidan, wa Imam Ahmad ibn Hanbali lahu al-musnad, wa musnaduhu a'zamu wa aktharu min asanid al-ukhra, su musnadin su sun fi girma, sun fi yawa daga sanadai daban. Wa fi musnadihi 30,000 hadisan, a cikin musnad na Ahmad akwai hadisi 30,000. Wa fi dhalika qala Imam at-Tabari, anan ne Imam Tabari yake cewa Ahmadu muhaddisun la faqihun, kamar ranan na kawo wannan dalilin ko shi Maliku ba Amin Ahmad ibn Hanbali ba ce masa faqih muhaddis yake kiran sa saboda masnadin sa hadisi 30 ne kuma na ga muku dama shi Ahmad yana da hadisi miliyan 1 ya hadace hadisi miliyan 1 wanda yake gaba da shi shine Abu Dauda al-Bayalisi shi ya hadace hadisi miliyan 2 amma Buhari hadisi 300 ne to amma aikin da suka yi a wancan lokacin ya fi aikin da wayannan suka yi domin da ba dan sun taro ba da wayannan ba su da karatun nasu bai kai ba tunda zaka karba hadisi daya sai kai tafiyan wata daya an fahimta kaji kenan walau anna mabkaha bakaitu sababatan bisuda shafaitu nafsa qabla tanaddumi walakin baqad qabli fa hayya jabibuka buka wa qultu al fadlu lil mutaqaddimi wanda suka zo na bayan fadalan na mutanen gaba ne maliku mu wadda ka ga 700 ne amma shekara 40 ya hada shekara 40 ya hada hadisi to sauran da suka zo ka ga shafi a rana daya ya haddace mu wadda shine ma'anar shakautu ila waki suahidzi fa arshadni ila tarkut tantil ma'ashi fa innal ilm fadlun min ilahi wa fadlullahi la yu'ali ashi da ya haddace shine kai karan karatun sa yana zubewa saka ce ya kalle haramun to amma rana da ya haddace motsa aikin shekara 40 to kaga shi kenan dan ya tattaro su ya haddace shi ya zo ya rere ya kara a cikin hadisin sa bai kai Maliku ba ana fahimta to kaga yanzu kaga ai rena yanzu wani shashasha Jafar yake cewa wai da ma da yana nan da ya zo zamanin Maliku da sai ya yi wa Maliku bulala eh ta fara kasan yana nan a katsa anan huntuwa na je na samu wani sunan shi wayar Maliku wanda dalilin sa ne kwana biyu na yi muhadara na zo na ce masa in ya isa ya fito ba Maliku ba ni sannan akwai wani a nan toro shi ma ya fi Maliku duk wannan raini duk wannan kuma izalanci ne sa duk suka raina mutane suke ganin mutane kamar shi ne duk wannan aikin fa an bashi a banza ne wai yanzu sun yi karatu ne wai da damar ku yana za su ja da shi Malikun ya zama ba komai ba shi ne ma'ana wannan shi ne to da Allah wanda ya san wannan in ya ji wa'innan suna yi dan Allah ya zai dauke su ai ka san shashe su ne kawai to shi ne ai dalilin da ya sa abubuwa ne yake nan nake budawa ga abin yanda yake ga abin yanda yake in abin ya zo kawai dama ka sani duk abin da mutum zai ma kawai ka san me yake shi yasa jiya da mallan mai zan ce Allah ne yasa izala wahabiyawa ba sa kaunan malikoci saboda zurfafawa sakan annabi girma annabi ne su kuma duk wanda ya sani ya san haka ne haka abubuwan su Allah ya kiyaye mu wa ulai wayannan hum fuqahaul umma sune malaman al'umma wa ulama'ul milla sune kuma malamai na millatul islam wa hadha ayda hu usulul ilmi al-fiqh to wannan shine mun faɗa muku dai kenan ai mun faɗa usulul ilmi al-tafsir ko to mun faɗa kuma usulul fiqh kenan gashi na wannan shine asalin yanda fiqh ya zo daga zamanin Annabi Muhammad an barka anan kai kuma ka je ka tsara gaba ka gani amma ba'ahu al-istinbat mafutansa daga istinbat ne min ayatin aw min al-hadith daga ayan al-qur'ani ko daga hadisi manzala aw min kalamin ijma'in ko kuma daga magana na ijma'i wa man istanbata kama qala ko wa min al-istinbat yana daga cikin istinbat kama qala maulana sheikh ahmad tijani radhiyallahu anhu fi bab al-fiqh so tijani ya kawo yaya abun ake yin istinbat so tijani ya kawo shi yanda abin yake huwa da ijtihad shine ijtihad fa kala shau da ne ce idza ataka hadisun la ta'arifu lahu wajhun idan wani magana ya zo maka baka san mafitan sa ba la min alkitabi wala min as-sunnati baka san alqur'ani yadda yake ba ko as-sunna annabi yadda yake an gane wala min al-ijma'i baka sanshi kuma daga cikin ijma'i ba wala ta'rif hal huwa halalun am haramun baka san wannan abun shin halal ne ko haram ne ko ja'izi ne kale to shoti ne yace idza afrad nafsaka to zaka wofantar da zuciyanka ne wannan fa ba kowa bane ce wanda ya gyara zuciya kuma ba wai kowani yar basula zai tashi ya ce zai ijtihadi ba ba haka abun yake ba kuma yana magana ne da sa'o'insa wanda ka riga ka san kai aiki al-ammaratu bisu ma'ana hasil ulumun arba'an lissaliki awwaluha irfanu rabbil maliki wa sani an tu'arifu ma yu'allaqu 'ala al-ibadati fa zata haqqaqu salisuha irfanu halin nafsi min gadariha wa kaydiha wa dass tace linnafs aibun lilfuadi aibun lirruhi aibun laysa fi aibun ka riga ka san wa'innan ilalu ma'ana ka san gunda shi dai yake shiga jikinka shi yana shiga jikin mutum ne ta waje uku yana shiga jikinka ne ta bangaren sha'awa yana shiga jikinka ne ta bangaren fushi yana shiga jikinka ne ta wajen son hawa mutba'an son rai sannan kuma ka san ƴaƴan shedan biyu ne alhirsu wal bukhl sannan ka san ƴaƴan bacin rai kare ne shine al ujub wal kibr sannan ka san ƴaƴan hawa mutba'an shine al kufuru wal bid'ah sannan kuma ka san cewa wa'innan ƴaƴa guda shine sun haifi da daya sunan shi hasada sannan kuma yake ce to ya zaka yi ka cire su a jikinka sune kilabul wara sune karnuka suna tare da kai ko ba ta tare da kai ka san ujubu ka san kibru ka san hubul riyasa ka san kasar riya ka san tafahurun ka san to suna tare da kai ko ba ta tare da kai ka cire su to kai musu tajammuli bi ahsanil akhlaqi wannan shine ba za ka zo kama wannan kujera to in ka duba adari kawai babun abubuwan da yake da haram guda 50 ya kawo wanne ne baya tare da kai wanne ne wannan na fadan babi kofan da zaka bude ci din da zaka bude na babun ijtihadi ke sai duk wa'annan ka kawar da su shine Allah yake cewa walau annaka tamna alayhim an kuntulu afsum aw kharuju min diyari ma fa'alu illa qalilan minhum sai can kuma Allah yake cewa faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ukum fataba alaykum faqtulu anfusakum din ba wai ranka za ka ce ba anfusu nafsul amarata bisu yake ne wai na dajibun ne ga baki da yake son ka cire su taqtuluhum ka kashe su in ka kashe su ya ci kan nurul istinbaba to sai haske shiga jikinka don haske shiga jikinka to shine za ka iya gane wannan abun Allah yana nufin kaza wannan abun annabi yana nufin kaza wannan abun kaza ake nufi ko da kai kuskure anan ba a cewa kai kuskure sai dai ce ka samu lada daya shine manin tahada fa asaba falahu ajran wa manin tahada fa asaa falahu ajrun wahid an gani an gani to wannan shine kofa kar mutum ya ji kawai sai ya hayi duk bala'in duniya nan yana kansa yi da mutane a masallaci da mutane a kan hanya duk wannan kana ciki ka zo ka ce wai za ka yi wannan ka gane ba abin da za ka gane ba abin da za ka gane domin baka kawar da ka'idan da ake bukata ba sai an samu tasfiyatun nafs sai an samu tasfiyatun nafs sannan Allah kuma sai turo maka da anwar ba nuru ba anwar sai su fito Allah ya mana haka yace wala ta'rifu hal huwa halalun am haramun aw jaizun idza afrad nafsaka idan kana su a wannan lokacin wa wajhaka labaka ila Allah ka fuskantar da zuciyanka wajen Allah ta'ala wajarrid anil kasarati wal infiradi ka tsaraitu barin ganin wani abu da yawa ko da kadaitaka billahi da Allah kama kale shehu zaruqo kamar yadda shehu zaruqo yace illa wa anta wa rabbuka kawai kana ganin babu wani abu sai rabbul izzati a gabanka anta abudahu ka annaka tarahu a wannan halin wa hunaka anan ne ya til istinbat anan ne ake samun istinbati shine babun ijtihadi yake buduwa wai za wajata kalbaka wai za wajata alqalba ila Allah idan ka bawa zuciyarka wajen Allah kana sauraron ka ji fanzur to sai ka saurara in ra'aita nuran in kaga haske ya wulka fa innahu halalun fal hadisu halalun abun halal ne ka neme shi a qur'ani baka samu ba ka neme shi a sunna ne baka same shi ka neme shi a ijma'i baka same shi ba to kana son ka sani halal ne ko haramun ko ja'izi babin yana da buduwa yana da fadi an gane ko to in kaga haske to fa innahu halalun wa in ra'aita gubaran amma in kaga kura-kura haka a cikin zuciyarka an gane in kaga kura-kura fal hadisu ja'izun ja'izi ne lakinnahu makruhun amma shine ake cewa karahiya in kaji an ce karahiya to karahiya hawa biyu ne akwai karahatu tanzihin akwai karahatu tahrim wa in ra'aita zulmatan idan kaga duhu a cikin tunaninka fal hadisu haramun to abun haramun hakaza tariqul mujtahid wannan shine mabudin kofan ijtihadi walizai qal mujtahidu yafutu wa yusibu shi yasa ake cewa mai ijtihadi yana kuskure kuma yana dacewa shi yasa sayyida aisha radhiyallahu ta'ala na ta tace man qala anna rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbuhu faqad iftara 'ala allahi al-jariyata imam marwazi ya tambaye ahmad bin hanbali yace to ga sayyida aisha ta ce manzo Allah bai ga Allah ba kace duk wanda yace manzo Allah yace ai ijtihadi sai ba tambayan annabi tayi annabi ya gaya mata ba saboda haka za ta yi kuskure ne ya dacewa yace to kai da me zaka amsa yace da tambayan Abu Zar al-Ghifari ko Mu'adh bin Jabal yace to shi me yace yace ya rasulullahi wannan rikicin har ra'aita rabbaka kaga ubangijin ka yace nurum ra'aitu nuran wa fi ruwayan nurun anna arahu haske ne ya zan yin ganshi sai ce da wannan shi Ahmad bin Hanbal ya ce wannan shine dalilin da manzo Allah ya ga Allah an gane ko dai ana tafiya an gane magana kun gane abin da ake nufi nurun anna arahu haske ne ya zan yin ganshi to shikenan musaya mu dawo da shi karatun kasa mukaddata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaga Allah ba ma ni a guri na ban taba karantawa haka ba dalili subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu Allah yace zamu yi tafiyan dare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan mu nuna masa wani abu daga cikin ayoyin dan mu nuna masa sai aka gayyato jibril aka ce je ka zo da shi dauki buraka ka je ka zo da shi sai da Allah ya tura aka ji aka kira annabi ya zo kuma sai bai ga Allah ba ne aka yi shi ya ce shi Allah haka ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna linuriyahu min ayatina sai ya ce innahu lamirin yarju ila rasulillahi innahu shi wannan abdun basir sami'un basirun mai yawan ji ne mai yawan gani kafin a ji ko ba ka Allah ya ce ba ai siffa innahu in ka ce lamiru sha'ani to lamiru sha'ani man lamiru sha'ani al-abd tunda Allah ya ce bi abdihi ko ba ka bane to shikenan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ji sai ya dawo ya ka ce bai ga Allah ba to bai ga Allah ba to mun ji tunda bai ga Allah ba waye ya ba shi sallah to a ina kuma ya je gurin da ba jibrilu domin jibrilu ya faɗa ya ce nan shine madakata na daratul muntaha law da nautu an mulatan lazibtu da zan ƙara take guda zan narki kai kaɗai da aka je kuma ya dawo ce an ba shi sallah sallah ma 50 ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi amma kuma fa bai ga Allah ba ku dauki wannan to wannan su ne ainihin afkar wanda in mutum yana son ya zamo ya san abu a ilimi ka san ilimin da kyau ba ka san shi a lalibi ba to ko wani irin abu zaka yi duk wannan jiba ga bai yi ce jaba bulafi yazo mana bayani nan san a gaban sa babu magana wani malami balle ka raina shi amma ga nan sun Qur'ani fasaranta mana yi mana bayani yanda ga mu ga tallan da yanda za a yi shine kake jin aka zo aka hadu da izala ake cewa akwai tukka da warwara ba yadda za su gamu da malamin mu da ya san ilimi ba yadda zai yi duk yanda za a yi a zo a yi gware ba zai yi ba saboda za a sha wahala saboda karatunsu na kan hanya ne karatunmu kuma a wajen malamai aka yi shi za a kwanaki da Kabiru Gombe ya ce ya fi ƙarfin kowane sufi kowane sufi yana jin ya fi ƙarfin sa mai halin da mara ya ce mun ji muna farin ciki mun yi farin ciki da ka zo amma ga miliyan biyar ka zo ka fasaranta mana askari ga miliyan biyar ka zo ka fasaranta mana askari kuma za mu ɗauki hotel ɗinka za mu ɗauki motarka ka yi kwana bakwai a gidan radio a kai ka karanta ka dawo a kai ka kana gamawa kwana bakwai ga kuɗinka bai sake magana ba ya zo ya yi daga farkon askabillahi al'azimi kafin ya kai Allah ce an kama shi saboda zai fasaranta ne ginin larabcin kuma ba haka abin yake ba haka abubuwan yake a larabci a ga larabcin gargarga kamar duk wanda yake gani ya fahimci larabci ai shi ya sa suke yi wannan tuallifin to wannan shi ya sa to kaga babul istinbati kenan ɗaya daga ciki wani shautsiya ne ya kawo fasalin wata farkwa saba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba da wafati ila sittatu biladi saba manzo Allah sallallahu zuwa gida biyar shida bayan wafatin manzo Allah gari shida suka rabu saba manzo Allah na farko biladu madinatul munawwara makkatul mukarrama al-kufa al-busra al-misra al-sham wannan iya gurin da sabon annabi suka koma kenan gari shida ne a duniya bayan wafatin manzo Allah madina makka kufa busra misra sham shine syria wa amma ladina kanu fi madinatu rasul wani suke madinan manzo Allah min ashabi daga sabon manzo Allah hum abubakar siddiq عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس زيد بن ثابت عبد الله بن عمر بن الخطاب عائشه ام المؤمنين ابو هريره عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه وهؤلاء هم الذين كانوا في المدينه المنوره سوني باي من الله سكي مدينه يفتون سكي بعد فتاوى ويحكمون سكي حكمي بعد وفاه رسول الله باي وفاه من الله kun ji? An ji? Ana fahimtar abin sosai? To, wa min huna ya kharij al-masani al-a'imatu al-arba. To daga nan ne aka tattara dukkan masnad na malamai guda hudun nan. Wa aksaru al-qawm fatawa, wanda yafi kowa ba da fatawa, minhum huwa Zaid bin Thabit. Ya fi ba da fatawa cikin duk sahaban wa'annan gabaki daya, saboda shine wanda ya haddace al-Qur'ani. An gane? Wa aksaru muhadisan wanda yake kowa yawan hadisi Abdullahi bin Amr bin Umar bin Al-Khattab shine yake da hadisi 5300 da wani abu kaman bayin Abdullahi bin Umar wa Zaid bin Thabit da Abdullahi bin Umar da Zaid bin Thabit asasa Imam Malik mazhabu ka san Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar da Sayyidina Ali duk ba da Sayyidina Usman aksari ba su da yawan hadisi wanda aka ji a bakin su ba wai ba su da shi wanda suka samu a wajen annabi ba a'a wanda aka ji a bakin su domin wanda aka ji ne aka rubuta ba kuma duka suka fito da shi ba an fahimta to Abdullahi bin Umar kuma da Umar bin Al-Khattab wanda suka yara ne dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar manyan sahabbai sayyidina Ali wa shekaran 30 33 I'm sorry shekaran 33 Ma'az bin Jabal shekaran 30 28 sayyidina Anas bin Malik shekaran 20 Abdullahi bin Umar ko shekara 17 ne zuwa 18. A badallan nan duka haka. Ku fahimci da mun. Eh? Asalin Imam Malik mazahibu wa sauna riwayat najin an Malik an Abdullahi bin Umar bin al-Khattab ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun fada baya. ومن ها هنا بين التابعي الجليلين والصحابين الجليلين اتكانن wannan nafi'u shi nafi'u almajirin barani na Abdullah ibn Umar misali hadinin sa duk inda yake suna tare shi yasa maliku ya makale masa an gani shi kuma yana makale sayyidina Abdullah ibn Umar shi kuma sayyid Abdullah ibn Umar a wani yaki ne ma aka fara bashi shekararsa 14 aka fara zuwa yaki shi saboda wannan ne yake nuna ma mutum ya kai shekara 14 ya zai balaga Allah ya sare ana fahimtar karatu to wannan Nafi'u Maula Abdullahi bin Umar bin al-Haddad kaga tabi'i ne shi ba sahabi bane da Zaid bin Thabit da sayyidina Abdullahi sune kuma mashabai asasa Imam Malik mazhabu asasa Imam mazhabu ala arba to ya tafi ne akan abu guda hudu alkitabu wasunnatu wal ijma'u wal qiyas mazhab Malik kenan tasisin abin da ya hada litafi ya hada mazhabansa kitabun sunnatun ijma'un qiyasun wannan wa amma ladina zahabu ila al-makkah al-mukarrama fa Abdullah ibn Abbas yana makka ma'az ibn jabal yana makka amma ma'az kana yadrusul qur'ana ma'az yana karantar da al-qur'ani wa Abdullah ibn Abbas kana yadrusu sa'ir al-funun lil shi kuma yana karantar da sauran ilimi a makka an gane at-tafsir wal hadith wal fiqh والاصول واللغه والنحو والمعاني والبدي والبيان والبدي وانا ابدا عبد الله بن عباس يكي كرنتر واكينا وكان عبد الله بن عباس ايه من ايات الله عبد الله بن عباس ايه ني daga ayoyin Allah da mutum yana cikin mahaifiyarsa umm al-fadl tun a makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai za ta ce a ummul fadl za ki haifi ɗa namiji in kika haife shi kilo zan sa masa suna tun yana ciki sai ta haifi Abdullahi bin Abbas shi ne manzo Allah ya sa masa Abdullahi to wanda suke cewa iyayen manzo Allah ɗan wuta ne saboda haka bai dace a sa wa mutane Abdullahi ba saboda ai annabin ya ce to abadala cikin sahabban manzon Allah su 200 Abdullahi kuma yawanci manzon Allah ne ya samu suna shi kuma tayi na zama kama Allah ya yi wa fi riwayat su 120 a wannan riwaya kuma na gani su 200 ne Abdullahi sahabban annabi wannan manzon Allah ya samu suna duk wannan da kaje a cikin hadisi in aka ce Abdullahi kawai to ana nufin Abdullahi bin Mas'ud in kaje an ce Abdullahi an Abdullahi to Abdullahi bin Mas'ud amma ba ku sauran sai an yi musu inkiya na'am fil ilmi wa qala fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abbas huwa ibru hadhihi al-umma shine malamin al-umma ji manzo Allah ibrul ummati malamin al-umma shi ne aka ce to sai da Aisha radiyallahu ta'ala na mai manzo Allah ya faɗi title dinta ya ce khuzu nisfa dinakum inda hajihil humaira nisfu ya ce amma sai kira Abdullahi da shibrul ummati malamin al'umma Aisha tana daga cikin almajiransa gina to shi ya ce manzo Allah ya ga Allah sai da ya suma ya ana da fahimta an karatun Allah ya fahimta da mu wa qala ya tafi aidan Allahumma faqih fi ddin manzo Allah ya masa addu'a Allah ya fahimta da cikin ilimin addini wa limu tawila kuma ya san da shi tawili wa min talanizi daga cikin almajiransa sayyid ibn jubair wa akrimat maulahu da ikrima baransa ne shi ma hajinin sa ne wa mujahid da mujahid da tawis ibn kisan al-yamani da ta'u ibn abi rabbah wayannan na ce a baya mun fade su duk gurin mudawalat da ka ji suna yawo wayannan guda nawa da sayyid ibn jubair ikrimat maulahu mujahid tawis ibn kisan al-yamani ta'u ibn abi rabbah wayannan gabaki daya wayannan sun sha ilimi ne almajira abdullahi ibn abbas shi mujahid din nan da shi da rab almajirin anas bin malik din nan wai wanda bai game da manza bai game da anas ba sai ya yi kisan hannun anas sabitul bannani shi sabitul bannani shi ne abinda Allah ya yi wa annabi Musa yana sallah a kabari ya roƙi Allah shi ma Allah ya ba shi wannan arzikin to mujahid sabitu ya riga shi rasuwa da shi aka binne sabitu sai aka je aka samu sabitu an binne shi kuma sai aka binne shi da wani kaya mai tsada a jikinsa an manci a cikin kabarin sai aka caje a tona saboda barnani a bari sai aka je aka tona mujahid ya ce muna zuwa muna tona sai gashi na tsaye na sallah sabitul bannani malam abubuwa gaba ɗaya in mutum baya bincike kawai a kife yake sannan ina wanda suka yi artabu da musailamatul kazzabi a wanda musailamatul kazzabi ne mai ya kona shi yace kunci annabin ku yana rayawa yana kashewa kuma ya annabin ku zai sa mutum a wuta irin sace aljanna ce yace ka yadda da ni annabi ne yace ban yadda da kai annabi bane sai yace to ka san cewa zan iya sa mutum a wutan sace aljanna to da ma ya dauta sai dauko wani ya jefa yace ka yadda da ni annabi ne yace ban yadda da kai annabi bane sai yace a jefa shi a wuta sai aka jefa shi a wuta ko zaren rigansa bai kone wutan ta gama ci ya fito sai masu bada shawara wa annabi suka ce to ka kore shi a garin nan baka ba zai kare maka annabta a zamanin sayyidina Abubakar shine aka kore shi ya zo Madina ya zo sayyidina Abubakar shine halifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sunan shi kuma marufi shi ma yana da gwani abin mamaki ne sayyidina Umar ya sa shi an tafi yaki an je kogi ya kawo shi ne kwamandan yakin ya kira sunayen Allah guda hudu yana cikin hayatul haiwa na jumairi ya taka kan ruwan ya tafi dokunan suka bi shi ba wanda ya nufi aka je aka yi yaƙi kuma aka yi nasara a kan shi aka kashe shi suna dawowa kogin ya janye sai suka tona tsakiyan yashi aka masa kabari sai suka tsallako suka ce to ai yashi ne kar dabbobi su zo su ci shi haka kuma aka tona ba same shi ba yana cikin hayatul haiwan ad-dumairi na manta sunansa ne to irin wayannan abubuwan duk sun faru haka kawai wani gantali taban koko ya zo ya ce maka wai abun babu ƙarya ne me ya karanta in ka kawo masa wani littafi mai jibi ta ba jin sunan shi ba to kai baka yi karatu ba ko ka tara littafi a ɗakin ka kawai masa limeri a nuna asfara kawai ado kake da su sai daga shaɗe suka san su a kwaba ai karatu ake yi ga littafi a gidanka ya tabbatar da abu amma kai kuma kana musu ka fito a lafi ga kana cewa ƙarya ne Allah ya kiyaye wa ha'ula'il hamsa hum akabiru ulama tabi'in wannan da aka samu su ne manyan malaman tabi'ai tara asma'u ta tadawu fi mutawwalat da ka ga sunan suna yawo fi kutubuddin cikin littafin addini fi sa'irul funun a cikin sauran fannoni wa min bayna abdullahi ibn abbas wa sa'id al hamsa a tsakanin wayannan assasa imamu shafi'i mazhabahu kasan shi dan Makka ne, Imam Shafi ne, shi a Makka aka haife shi, kuma sharifi ne, jinin manzo Allah. Wala ma kana Abdullahi ibn Abbas baharan, Abdullahi yanda ya zama kogi zahiran mai la sahil lahu ba shi da iyaka, ko fi ilmi alhadith, wala hadha akthar alhadith fi mazahib Imam Shafi, hakan nan yawan hadisai a cikin mazhab Imam Shafi, walizalika kana ulama alhadith aktharu mushafiin, daga su Ibn Hajar, su Suyuti, su Baihaqi, su duk yawancin malaman hadisan ne yawanci daga su Shafi'awa ne, saboda malamin su, shi kuma saboda ruwan da ya sha. Idarriya ta kal hajjar fa fajarannu 12 qad alima kullu unasin bi masharibihum, to daga nan ne ake ganewa ta ina ne in ka ji wani shi yasa kawai mutum yayi karatu shine zai yi ladabi ya san meye ya cancanta, amma mutum abuge ba zai fahimci komai ba. Allah yake yi wallazina zahabu ila al-kufa, wanda suka tafi kufa shine Abdullahi ibn Mas'ud, zaba ilaiha fi khilafati sayyidina Umar ibn al-Khattab wa sayyidina Ali ibn Abi Talib, kufa shine kuma mafufugan wa Abu Hanifa ba ku, wa ma Imam Ali ma zaba ila al-kufa illa fi waqti khilafati, bai tafi kufa ba sai lokacin khilafarsa, walakin al-imam ma jalasa litadrisi, bai zauna dan karantarwa ba, listigali bil khilafati saboda khilafa, wal hurubu da yaki, wa amma Abdullahi ibn Mas'ud, Abdullahi ibn Mas'ud huwa allazi mala'a jawul iraqi wal kufa bi ulum bi ilmi shari'ati, shine cika kasan domin shi dan yake karantarwa sa, ai mutun ya duba cikin wannan jarabi da yake fada da azum na Kanda Halawi, zai ce masu ɗaukan ilimin tafsiri layi ake in sun zo karantar da zai zubuta, sai mutum ya tsaya ce masu nahu in an karantar da su su fita fikihu, baya haɗa wannan fannin da fannin, duk haka yake karantarwansa tun daga safi har yamma. Abdullahi ibn Mas'ud هو الذي ملأ جو العراق والكوفة بعلوم الشريعة والتفسير والحديث والأصول، وكان آية من آيات الله في الفتاوى. شما آية ندقت آية الله تكن فتاوى كثيرا كثير الرأي، ينادى رأي، أما رأي بائل الرأي موفا رأي مصيب، إن أنت رأي يبقى جاءت رأي يا فتاة بني قدامة باقا جنشي أبن دعي جنشي كو تفسير القرآن wanda aka fara samun tafsiru, akwai at-tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, ana cewa tafsir al-ma'sur shine aka fara shekara 1100 kenan a duniya, shine tafsirun wannan mutumin Faransa na Wayson shi Imam Tabari, sannan tafsirin da aka fara yi bir-ra'i, akwai bir-ra'i al-Mahmud shine tafsirin mafatihul ghaib Imam Fahruddin Razi, ana kiransa tafsir bir-ra'i al-mahmud, akwai kuma tafsir bir-ra'i al-mazmum, a wannan asifansa shine su tafsirin Suyuti, tafsirin Suyuti shine na shida a duniya a wannan zuri, kuma a hakan a na shida ba a duniya, a na shida shi wancan sifili 30 ne na Fahruddin Razi, shi wannan wanda yake Imam Suyuti Jalalaini Jalaluddin al-Muhalli, shi muhalli ya fara daga Bakara ne zuwa Kafi, Allah ya karɓi ransa, amma daga Bakara zuwa Kafi nan duk harafin Qur'ani kamar alif lam mim sun ya tashi fasaran harafi uku yake fasarantawa, daga nan zuwa gurin da ya koma ga Allah adadin yawan ayan al-Qur'an, harafin al-Qur'ani adadin yawan kalman da ya yi na fasaran al-Qur'ani, kun fahimta ba na gani, bai ƙara kamar wannan harafi biyar ne shigarin fasara ya kawo fasaran maganan da ta kai harafi bakwai ba babu ko harafi shida babu Suyuti ne ya zo an haɗa malamai waye zai iya an haɗa malaman karni a wannan lokacin an rasa Suyuti yana shekara 17 yayin wannan tafsirin shi ma da ya amsa zai sai da mahaifiyarsa ta kira shi tace sai ta mata tambayoyi guda 10 in ya iya ba ta amsa to zai yi to shine da ya dauko tafsirin shi ma sai da ya zo henin fuslat shi ma da harafi uku in harafi uku ne to da harafi uku yake daga henin fuslat zuwa kasa shine aka samu bambanci ba dan haka ba shi ma da ba za a dauki tafsirin shi ne ba sai da Allah malam wayannan aikin da suka yi ta yi kenan amma ga shi yanzu haka kawai mutum zai bushi iska kawai sai ka je na zafin su haka kawai Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye sabu min kasirur ra'i musibur ra'i wa min talamizi daga almajiransa akwai alqamata bin qais almajiransa ne wa min bayna abdullahi bin mas'ud wa talamizi alqamata bin qais daga alqamata bin qais zuwa ibn mas'ud assasa imamu abu hanifat mazahibu shine je nake gaya muku shi yake kira mazhabu ahlur ra'i mazhabu ahlur ra'i to ومن الذين ذهبوا الى البصرة wanda suka tafi kuma zuwa Busra shine Abu Musa al-Ash'ari da Anas bin Malik hadimu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari wannan Abu Musa al-Ash'ari yana daga cikin wannan manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine aqida mun nan na Ash'ariyya dinnan wannan mazhaban tauhidin Ash'aira jikan sa ne aiki ko manzo Allah yayi magana akan jikan fitowar sa kamar yanda yayi magana akan bayyanan Maliku kamar yanda yayi magana akan bayyanan Shafi aqidan Ash'ariyya wanda yanzu wahabiyawa shi suke son su rushe a ƙasa a duniya shi ake nema a rusa domin na da litafin su wanda ainihin contract din yanda suke son su yi wa duniya yana hannuna ko Muhammad Sulaimanu limamin babban masallacin sultan lokacin yana Madina hannunsa na samu na ce wallahi sai na rike wannan yayyeyi na ce wallahi tallahi ba zan baka ba yana nan a cikin library na zo na karanta na ga duk abubuwan da aka turo su saboda haka duk wanda aka turo daga Madina wallahi mun san dalilin da aka turo shi a san abu uku ne kai waye wannan dalla a kan abu uku ne a rusa malikanci saboda sun yi riko da annabi da yawa sannan a rusa Ash'ariyya sannan a rusa tsarikan Tijjaniya duk wanda ya zo daga Madina wannan kwantar ɗin aka ba shi wannan abu da uku yana nan kuma a cikin littafin haka ne wannan abubuwan na gaya maka guda uku ai shi bai can ba ya tsarsa ne amma asalin duk wanda ya zo daga can contract ɗin da ake ba wa mutum kenan ka zo in kana da haske ai wanda aka fara ba mu a nan garin ai bayar da ni a Nasarawa na manci suna Tajuddin shi aka fara shi ne saboda ƙwaƙwalwansa aka ba shi ya ci gaba da masters a jami'a kasan ba sa yin haka to daga nan da su Muhammad Sulaiman suka je sai suka fi shi karbuwa shi sai ya ɗauko abin gaba ke ɗaya shi ne dalilin albayan dalilin albayan ke nan da ya zo kuma da ita da ni da malin sanimu saboda abokanin tare muka tashi dukkan mun yi sarata wajen shi mallam kuma layi mu ɗaya ɗakin da na sa Zainab mai rasuwa to wansa Adam ɗakin da ya fita kenan ni na kama lokacin na aure ta nasa shekara 1983 kaga ba wanda bai san kowa ba. Lokacin rijiyoyi aka tona na burtsatse na hanyar Bauchi, za a fara shine ranar ta'sisin hada al-bayan a nan garin. Yahaya, akwai wanda yake turo kaya daga Lagos, yaron su Alan Wasalan, shi ne ya biya kudin daukan a bidiyo a dauka a lokacin ya zo yan taya. Ina maganan nan, ina magana ne wa duniya, wallahi ba na shakkan wani abu. Yan taya ya zo same mu, dani da Malam Tanimu, za ku suna yawan magana a cikin wata dasa mu hudu, mu uku. Dasa ita ce ni na tsaye da shi. In za mu yi wannan tafiyan, za a biya mu da naira ko da dala ko da pounds ko da riyal. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Bayan ta bita ce matari mutum, me Allah bai mana ba, mu zo mu shiga wannan. To taron da za ka yi kenan ba mu yi ba, sai da muka yi wata uku ba ma magana. Shi ne asal samun wannan bala'o'in albayan da sauransu nan. Shi ne tasirin bala'o'in. Wannan yadda abubuwan suke tafiya kenan dan a rusa. Saboda ina magana ne akan Abu Musa al-Ash'ari. Allah ke yi. Amma Maliku, Majalis Idrisu, haka ne ko? Hajim Rasulullahi, Imam Malik, Anas, Majalis Idrisu wa Abu Musa al-Ash'ari huwa alladhi jalasa Idrisu. Shi Abu Musa al-Ash'ari ya zauna ai a kansa ne aka yi wannan rikicin. Abu Musa al-Ash'ari a kansa ne aka samu shirak, rikicin Sayyidina Ali ibn Abi Talib da Sayyidina Muawiya. To Abu Musa al-Ash'ari ai yana tare da Sayyidina Ali. Amr ibn Asi wancan na baya mai ruwayan hadisi shi kuma yana tare da Muawiya ne. To Abu Musa al-Ash'ari saboda yakin da aka yi aka ce to a daga Qur'ani a tsaya, saboda a zo a yi sulhu. To a nan gurin ne Abu Musa al-Ash'ari a kawo Sayyidina Ali ya ce kar ku ba da Abu Musa al-Ash'ari dan tsoho ne, ku ɗauko ɗan zamani Abdullahi ibn Abbas al-Ashida. Abdullahi ibn Umaru shi ne tsohon juna. Sai suka ce a'a, Abu Musa al-Ash'ari zai ce kun fara sabawa tun daga nan. Daga nan ne aka zo aka sake ɓarkewa da yaki. Abu Musa al-Ash'ari, Allah ke yi. Wa kana al-ummatu, haka ne ko? Wa min talamizihi, daga almajiransa akwai al-Hasan al-Basri. Akwai Hasan al-Basri. Wa kana al-ummatu fil ilmi, ko? Fil ilmi wa kana lahu mazahibun mustaqillun. Shi Hasan al-Basri shi ma al-umma ne mai zaman kansa cikin ilmi. Wa kana lahu mazahibun, mazhabun yana da mazhaba mustaqillun nashi. Walakin in hadama mazhabahu, kaga sai da Aisha ma tana da mazhabanta, Hasan al-Basri yana da mazhabansa. Kaga mazhaban sai da Aisha shine Allah madaukakin sarki na cewa thank you ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'akum, haka ne, wa in hibtum alla ta'dilu fa wahidatin aw ma malakat aymanukum. To ma malakat aymanukum ai bayi. To idan ka auri ba bayuwa, ka san in ka aihu da ita ba ɗanka ba ne, mai baiwan shi zai zo kama bawan ya je sayar a kasuwa kamar rago. To me yasa aka baka auren baiwan? Man hashiyal anata minkum, wanda ya ji tsoron kar ya yi zina. Da ka yi zina, to gara ka yi wannan auren kar ka yi zina, amma ɗankan ya zamo bawa a sayar shi. An tsare ka dai da gabarin bala'in zina. To sai da Aisha ta ce, to duk ranar da ka samu kuɗi, amma ka wanta, duk ranar da ka samu kuɗi ka auri ka, to wannan bai wanta ko baka sake ta ba, amma ka wanta ke. Ana fahimtar abubuwa? Wallahu alam. To Hasan al-Basri shi ma yana da mazhaba. Lama talatu shumusu al-mazahibu, lokacin da rana shamsin ranan mazhabobi suka bayyana min sama'il alami, daga saman alamul islami shikenan, sai waɗansu kuma suka dinga narkewa, wasu suka dinga narkewa. Wa amal misra, amma misra ta zahaba ilaiha Amr ibn Asi, Amr ibn Asi yana misra nan ya tafi. kuma kabarin sa yana nan kabarin sa yana nan kusa da hukumatu bin amir juhaini a daki din kabarin sa yana nan duk na ziyarce su wa ibnu abdullahi bin amr bin aj walakin fuqaha as-sab'a alladhina yuharruna al-ilma malamai guda bakwai da suka harrar ilimi wa yuqarrirunahu suna tabbatar da shi ma ta kallamu fi hada al-ufuq ba su yi magana a wannan sassanin ba su sun bayar wa mutane hudun nan suka dauka an gane wa amma sham sham kuwa zaba ila ya ma'az bin jabal ma'az bin jabal ya tafi wannan shi amma da cin alqurani shi akwai wani annoba da aka yi bayan wafatin manzo Allah ana kiranta da'unul amwas da'unul amwas an yi annoba kaman ko guda biyar ne a gidan duniya bayan manzo Allah bai annoba gida gaba ɗaya mutane suna mutuwa sai dai a rufe gidan kawai to shi ma matar sabi ne ɗaya ta rasu an kai ta kafin a dawo ɗayan ma ta tafi to shi ma a wannan ɗaunin ya koma ga Allah ya koma ga Allah da wuce shekara 33 shi ma a duniya Ma'az bin Jabal shi ne a alamahum bil halali wal harami Allah ka ba mu albarkacin su ya tafi sham mara ukhra wa ubadat bin samit wa abu dardai ma'az wa ubadata da ma'az da ubadat bin samit shi kuma ubadat bin samit nan shine riwayan hadisin karban tariqa a wajen manzon Allah shine yake gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakkana wa sayyidina Ali bin Abi Talib ubadata bin samit shi kuma sayyidina Aliyu sai ya lakkana wa Hasan al-Basri to shi kuma bangaren karban izinin tariqa kenan daga manzon Allah daga kan wannan sahabi an gane wa abu da rai ma'az bin jabal ubad bin samit kana fi falastin suna falastin amma ma'az kana yi da rusul qur'ana yana karantar da qur'ani wa ubad bin samit ubadata kana qadiyan shine alqali wa abu dardai shi kuma abu dardai wani ru kana bi dimashqa yana cikin syria hakka za biladu sittat allati tu'arif ilaha asabar tafarraqa ilaha asabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanda sahabban manzo Allah suka rarrabu kenan cikin garuruka guda shida kowane garin mun fada ga wani lokacin bayan manzo Allah ga wani da wani ne a gurin wani da wani a gurin yanda aka yi kenan addinin ya fara saboda haka wannan qur'ani mun raba qur'ani nan ma kuwa na sayyidina Usman ba mun raba ba yana gaba to daga nan ne za ka gane qur'anin kuma da sayyidina Usman bin Affan wanda na magana farko na wahayin na jam'il qur'an da yake qur'anin lokacin sayyidina Umar ya koma ga Allah yana hannun Hassan sai sayyidina Umar saboda haka sai sayyidina Usman bai nemi qur'anin ba sai shi ma ya kafa lajana ya sake rubuta alqur'ani aka rubuta qur'ani guda biyar ya rubuta nashi na kansa da hannunsa guda daya ya zama qur'ani shida to wannan qur'ani shida su aka raba su a garuruka guda shida daya a Makka daya a Madina daya a Busra daya a Kufa daya a Sham daya a Misra su ne qur'anin duniya kaf gaba ki dai guda shida nan za mu je gaba kenan nake gani amma kaman lokaci yayi ko ومن هذا الانتشار والتفريق في البلاد بوانا ما هو جنزة يا أكو صديق ما دي دي بامو أبنى مكيمش وانا أكو جنشي كنا والله أعلم تقبل الله منا جميعا وأنفعنا ويجعل البركة في هذا العلم أي كن جندا علم يقولوكو haka da mu za mu shiga kan sufanci kuma ku ji yanda shi ma ya taso daga kan gidan Annabi Muhammadu yanda ya dinga gangarowa har ya zo nan to haka abubuwan suke to idan ka san ilimi a hadhihi tahrir da hadhihi usul to duk gunda ka taba sai ka zo ka taba sai ka gane yaya ne ya in ka ga abu zaka ga yaya abun suka kama to da wannan ne kuma Allah ya da zai ba mu dai ma'ana mai yawa dan da na zamani ma zamu yi zama uku zamu yi mu abun nan to saboda yayi magana ne akan mutawalat saboda ka inda a buda ne karatu za a buda shi zai yi fadi da yawa farar da gaske Allah ya ba mu albarka manzo Allah Allah ya sa mu dace fati sa fati Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,